أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يا ولتنين ترى دواتا بيار dubu biyu shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka shine al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala bayan hutun sallah wannan shine darasin mu na harko kuma a cikin jerin darasukan mu gabaki dai shine darasi na 63 shine darasi na 63 muna cikin kitabu na 8 shine kitabu salah cikin karkashin kitabus sala kuma babu na 47 babu tayammun fi dukhulil masjid wa ghairihi hadisi na 426 abinda zan mu tashi kenan kahin muhara yake komawa ce muna dai ƙara jaddada nasiha da kullum muke ma kan mu gabaki ɗaya mu duka mu sa akan mu mu bada himma cikin neman ilimi kuma mu sa cewa neman ilimi wannan ibada ce ibada kuma mun san cewa ana yin ta ne min al-mahdi illa al-lahad babu zancen cewa ibada kace na kosa yau kace sallan nan da muke ta yi ba yau ba jiya ba na gaji kawai sai da hasan to yadda sallah baka mata haka nan ba to haka nan ka sa neman ilimi ibada ne wanda ma kaga bai sa kanshi ba ba wai Allah bane bai azama shi ba shine bai sa kanshi ba amma Allah ya azama kowa cewa neman ilimi ibada ne kamar yadda Shafi'i ban manta ba ko shine ko wani daga cikin salafun salih yana cewa mun sha karanta nasin cewa mutane suna bukatuwa cikin ilimi a rayuwarsu na addini kamar yadda gangar jikinsu take bukatar abinci yadda abinci baka ce ba ajiya ma haidan nayi kari nayi abincin rana nayi na dare kawai yau ya isa kullun sai ka bashi kullun sai ka ba cikin ka to haka nan kwakwalwa kama ka tosaya mata ya zama na kullun sai ka bata yadda ka san gangar jikin can batta yi sai da abinci sai da ruwa sai da abinci to ita ma kwakwalwa sai da ilimi in ka gaba ka bata ba ka zalunce ta ne in baka bata ba ka zalunce ta ne amma wajibin ka ne ka bata abincin ta shine ilimi abincin kwakwalwa shine ilimi mun gani a cikin wannan manzuma kin da makaranta cewa malam Allah mushi rahama yana cewa kai dan adam da kwakwalwa ne kake kasancewa dan adam ba da gangar jiki ba idan ka tsaya kan mai da hankalinka kullun akan rayar da gangar jiki tsutsa ce kake ma tanadi ba kanka ba yau kan mutu aka kai gobawar haka in ba Allah ya sa kana cikin manyan bayan Allah na gari ba tsutsa ta cinye abinta kwana biyu sun yi yawa a wannan mugun zahin da ake aka sa ka kabari kwana biyu sun yi yawa ka zagwanye an kare magana hai kasista kenan shekara 70-80 da kai kana ta tanadi kasa kan ma tanadi da tsutsa amma kwakwalwar ka in ka rayar da ita to wannan shine abin da ka rayar ma kanka raye kwakwalwar wannan shine zai zamana ka rayar da gangar jikin mun ga sahabbai wanda aka yi sai ya zo ruwa ya gudana sama da shekara 100 Jabir dan Abdullahi baban shi da aka tono gashi nan gashin jikin shi ma ci gaba da tofa yake kamar haka ce ya hi ma masu rayuwa jikin shi suka taba san hi kare in suka yana tankwasuwa yana mekewa yadda ka san mai rai kawai bambancin shi da mai rai magana ce bi me yasa dan ya kula da rayar da gangar jiki da kwakwalwa sama da rayar da gangar jiki kenan mu yi kokari mu tosaya ma kwakwalwar mu mu rayar da ita da ilimi duk lokacin da mutum ya zama na bai rayar da kwakwalwar shi da ilimi to zai zama na rayuwar yana yin ta kamar yadda muke ga rayuwar mu a yau me ya kai mu ga marhalar muke ta rayuwa haka kara zube babu ku duba ku gani yan uwa ilimi na duniya ne ma ilimi na duniya ne ku duba ku ga tura da suka wuce mu da shi kwatamta rayuwar su da tamu ka ga yadda take tafiya a duniyan can to kuma haka nan bangaren addini wanda ya karanci addini a cikin ilimi a cikin ilimin addini a cikin addinin shi zaka ga yana tahiya cikin haske duk wata mas'ala da ta taso wanda ya karatu ba ruwan shi da rikici yana da dama yi bincike ya san meye matsayinta a ciki amma jahili ko sai shiga rudu dan saboda ba shi yake da makaman binciken ba ya tambayo wancan yace mishi kaza ya tambayo wancan yace mishi kaza har ya rika cewa malaman nan karasa wanda ma zaka riki magana shi alhali ko da shi yake da abin shi zama zai yayi binciken shi ya gano mahutar shi wani ma bai sani bai harka gaban shi wata kadiya ce ta gidanka zata kama da iyallanka ba sai wani ya ji ba kai zaka tsaya kai bincike ka gano cewa menene hukuncin meye mas'alar ka ba kanka amsa ka tahiyar ka da babu wanda ya sani daga kai sai Allah ka san amsar da ka samu kuma bisa ilimi kake tahiya amma ko in baka da ilimi ha sai ka tashi ko mun dare ka zabura ka je ka ce ni menene hukuncin wannan tasha nawa wani zaka ga cikin dare yana ta kira karhe bi karhe uku ka ke dauka mahaifinka tausayin ka dauka amma da ka dauka wata mas'ala ce da a lokacin shi yake bukatar ta a lokacin yake bukatar ta yanzu da ya sani ya ba kan shi wannan wahala a ƙarshen Ramadan ya taho sarura kashe ta ma muke mu ci harkan gaban mu yawa na hamwa to kaga maganganu na malami ga sunan azbi an riga an kare mas'ala an tattauna ta malamai sun wuce da ita sun ba da magana da take ita ce daidai kai kuma in ka zo in ba sani ba kai a cikin neman ilimin ma in ba bincike kake ba sai ka ƙetare ka je ka dauko wancan sabanin na da wanda an murtsike shi an wuce da shi dan karata zo ta murtsike shi an wuce da shi an tsaya a bisa kan abin da ake kai kuma ka je ka dauko wancan sabanin kai ta yawo da shi yana tsami a jikinka kadiya ce wanda take ta cikin tsakanin shi da iyallan shi ne duka wannan yake nuna mana abin da yake wajibi ga mutum wallahi ya tashi ya daure yayi neman ilimin wannan kuma in ba ka yi nutsu a cikin shi ba baka iya gane farallar shi da kimar shi da darajar shi duk abin da za a yi ta faɗa wanda ba cikin shi yake bai iya gane farallar shi da kimar shi da darajar shi da mutuncin ilimi duk wani abu da zai kama munasaba wanda zai ta kara mana karhi akan ilimi ina ba ku misalin ta a yanzu haka mallam jiya ya ji wata biyar da suka wuce littafin da nake muku magana sabtu mujallad 40 sharhin sahih bukhari sai jiya aka bani labarin ya iso Kano kuma a wata biyar kinan duk sati ina mutaba'a duk sati ina mutaba'a kullun sai na tambaya yana zawwa yana sabkowa ya muni magana ya sabko a rayya ta hokin abu cinikin da muka yi da shi jika 300 ne wani jika 350 yace rai a sabke shi wani malami ya zo yace yake ta zuwa yana zawwa yake sai yace kawai bai sai duwa me yasa da saboda shi wannan bawan Allah hada yake kamala da tattau tumban na dawa yake ka kai ina ce muku tumban balaga ba tun yana kawo muni asiri sa asirin ya san sa afarin tun wancan lokacin shi yake ta kamala da tattau kuma har yanzu to ba yadda za a yi sai da shi yana sabkowa ya ce mini kaji kaji yadda aka yi na ce to wannan sirrin shi ne ya sa ka ga duk sati sai na maka mutaba'a don na tabbatar da cewa malaman Nigeria yadda suka san miye ilimi suka san kima karatu suka san kima wannan littafi wallahi tallahi duk malamin da ya gan shi in ya san menene ilimi ko bai yi da ko biye ya san kadarar da ya sai da ya zo mallake shi ko baye da ko biye ya san kadara Ibn Hajar ya tabbata a bakin malamai ana cewa la hijrata ba'da al-fath afdalu kitabun ba'da kitabillahi shine littafin al-Imam al-Bukhari kuma mafificin sharhi a yadda ya shahara a bakin mutane shine sharhin Fathul Bari na al-Imam Ibn Hajar to amma a ƙarshe ta bayyana ba haka bane a ƙarshe ta bayyana ba haka bane shaukani da ya amfani da ibara cewa la hijrata ba'da al-fath ana huddo wannan at-tawdi na al-Imam al-Hafiz Ibn al-Mulakkina yake cewa wannan magana tashi ta tashi daga aiki cewa babu wani sharhin Bukhari sama da Fathul Bari ta tashi me yasa kuma babu jimawa ya bayyana tun can da a rubuce yake rubutun hannu yake na muallif kin shi Ibn al-Mulakkin Ibn al-Mulakkin ko wane ne shi malamin al-Imam Ibn Hajar kin shi yasa dinnan Fathul Bari in kaje yana cewa qala shaykhuna imma yana nahin Ibn al-Munakkil ko Sirajuddin al-Bulaqini ko kuma yana nahin Az-Zain Ibn al-Munayyir wannan manyan malamai da Ibn Hajar a Fathul Bari yana ji da su. Da kaji ya ce kala shekuna mafi yawanci yana nufin wannan guda biyu, Ibn al-Mulaqin Sirajuddin al-Bulaqini. To in muka duba Fathul Bari mujallad 15 ne, shi kuma wancan fa mujallad 40, kenan kaga tazarar ta yi yawa, bambancin ya yi yawa. A yanzu wani zai yi tunanin a ce ka hudda jika 300 ka sai littafi, to ana hudda ta ma in ya taho kuma don saboda murnar na same shi har sai na yi walima, don saboda farin ciki da murna cewa ya samu isarwa hannuna, wallahi sai na yi walima isarwa shi hannuna. Me yasa? Don saboda sanin kimar shi, sanin darajar shi. Kuma menene yasa? Don saboda wannan littattafai ilimi mai albarka, ilimi mai amfani yana a cikinsu. Idan muka kwatanta da wannan abubuwan da muke faɗa a ƙarƙashin sharhin hadisi, idan da zan mu tsaya mu ɗauki hadisi, hadisi ɗaya fa ya ci wallahi tallahi mu shi wajen zama 10, amma duba da lokaci da himma da ƙwazon da niyyar ta mu muke takaitawa, abinda zai wuce duk wani hadisin da gwara faɗi sharhin shi a abin da ya kamata in faɗa 10 bai wuce, in ɗauki ɗaya ba kawai, sauran duk a haƙura da su a wuce. Mutum Allah ya sa mai bincike ne, mai nazari ne, sai kokari ya samu ya bincike, wanda yake da dama yake da hali. Abinda nake zaburar da mutum, indai mutum neman ilimi yake da gaske, sharhi na mubtadi'i shine Irshadus Sari, wanda malam ya bada sabtin aka mashi Irshadus Sari. Duk sharhi, duk karatun da aka yi, duk karatun da aka yi, mun ɗauki hadisi 10, mun ɗauki hadisi 5, 6, to kai kokarin karance su a wannan sharhin kan azu, to wallahi sai ka ga wannan darasin da ya wuce warware kake ganin shi, warware kake ganin shi, ka fahimci komai baka bukata, sai dai ka ba ma wani fa'ida a cikin shi. Kuma idan ka duba kowane ilimi haka ne, kowane ilimi haka ne, dukkan yanzu ka ba ni littafi babu sharhi, kamar ga tuwo ne babu miya, sharhi shine karatu. Ka bani gundarin matanin hadisi ko matanin littafi haka kawai, kamar baka bani komai ba, dan saboda sharhi shi zai huddo maka abinda ake nihi, me ake nihi. In ba sharhin ba sai kama aibarori da dama, zaka musu gurguwar fahimta, zaka musu gurguwar fahimta, ka je kai ta fada cikin halaka. Dan saboda haka ƴan uwa, neman ilimi mu tashi mu zage da mutsanmu, mu tabbatar da cewa da gaske muke yi. Tsarin da zan yi shine Litinin da Juma'a mun koma tsarin mu irin nada, in kuma lokacin karatu ya kare zan mu maida shi rana ɗaya, wanda rana ɗayan nan a cikin ta zan mu yi kowane littafi mu maida shi so ɗaya, mu zo masalan bayan la'asar mu yi Bukhari, mu yi wannan Darimi da Sunan Abi Daud. Shi Darimi mai tsayawa ne, tunda muqaddima ce kawai muke sanya, in ya so da kuma su wannan sauran mu tahi da su zuwa lokacin da Allah ya tabbatar. Kuma lokacin da zamu shiga ba kan su ne na gaske, zan mi tsayawa ce ta haƙiƙa, mu ba ilimi kima shi da mutuncin shi da taddace, kowa ɗaukan sunan shi zan yi. Mutum ya tabbatar mun da cewa mai mutaba'ar darasi ne ko ɗan sauraro ne. In dai kai ɗan mutaba'ar darasi ne da kai zan mi tahiya, to ni na ɗau nauyin ko baka zo ba na iya sa in kiraye kan yi afilanka. Nan da shekara 15 da suka wuce, duk ɗaliban da muke tare da su sun sani, in baka taho ba tabbas ne mutum ya cika, ba ɗan ya zo ya wuce bai ya ɗau fa'ila ya wuce. In dai tabbas ne cikin ɗaliban kake, in baka zo ba na tambaya na bincika menene yasa baka zo ba. In na ji dalili mai ƙwari in gama ka da wanda na san ya fahimci abun, idan ina baƙin cikin a ce kaɓa a ce wani ɗalibi yana mutaba'ar darasan mu kuma a ce ya rasa shi, yadda ka san ni na yi asara, haka nake ji. Don saboda ba ƙaramar asara ba ce a ce ka yi fashi cikin karatu irin wa'annan. Da wuya zaka samu, in ba Allah ya arzuta mu da tasjirin nan, baka samu yadda za a maka bayanin kamar yadda zaka ji shi. A takaice zan mu shiga, zan mu tashi kitabu na mai babu na 47, babu taymunu fi dukhulil masjid wa ghairihi, baban da ke bayanin damuntawa cikin masallaci da wani shi kenan. Idan mutum zai fara, ya fara da dama. Al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa wa kana ibn Umar yabda'u bi rijlihil yumna, ibn Umar ya kasance yana fara da kafar shi ta dama. Fa iza kharaja, idan zai huto kenan masallacin ake ne, bada'a bi rijlihil yusra, sai ya fara da kafar shi ta hagu kenan. Wannan zai tabbatar mana, yana tabbatar mana Al-Imam al-Bukhari wannan asar kin aikin dan Umar ko mun san shi a kokarin shi wajen mutaba'a ga sunnar Annabi alaihi salatu wassalam. Hadisi na 426, haddathana Sulaiman ibn Harb, haddathana Shu'ba an al-Ash'as ibn Sulaim an abihi an Masruq an Aisha qalat, take cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuhibbu tayammun, yana son damuntawa mastada'a matukar iyawar shi fi sha'anihi kullihi, cikin dukkan sha'anin shi, fi duhurihi, cikin tsarkin shi, wa tarajjulihi, da sarce kan shi, ya dauki masarci zai sarce kan shi, to Annabi da dama yake farawa, wa tanqulihi, haka nan kuma da sanya takalmin shi. Ibn Umar nan da yake cewa Ibn Umar yana fara cikin shiga masallaci da dama wajen huta kuma da hagum. Ibn Hajar yake cewa wannan hadisin dillata tahon da ke guri na ban ganshi ba a matsayin mausuli da sanadin shi, sai dai yazo a cikin Mustadrak na al-Imam al-Hakim ta hanyar Muawiya ibn Qurra daga Anas, yake cewa min sunnati, na daga sunna, idza dakhalat al-masjid, idan ka shiga masallaci, an tabda bi rijlika, ka fara da kafarka al-yumna ta dama, wa idza kharajta, idan ka huto, an tabda bi rijlika al-yusra, ka fara da kafarka ta hagum. Sahihiyan magana, maganar sahabi cewa yana daga sunna, to wannan hadisin hukuncin rafa'i gare shi. Eh dai wannan hadisin da asar kin da Ibn Umar yake nuni, Bukhari asar kin Ibn Umar yana nuni ne akan cewa Ibn Umar ya tahi akan wannan hadisi da aka kawo wanda yake Anas ya fade shi. Wannan abinda Bukhari yake so ya tabbatar mana a cikin wannan hadisin cewa Annabi yana son, duk da ba a ambaci masallaci ba, kenan alhadisi yadullu ala juz'u tarjama la ala tarjama kulliha, hadisin yana nuni akan wani yanki na tarjama shine wa ghairihi, kenan kuma sai zama na masallaci kiyasi ne akan shi. Kuma al-Imam an-Nawawi Allah mashi rahama a sharhin sahih Muslim yana cewa duk abin da ya kasance na karramawa ne, na mutuntawa ne, da dama na alheri ne, da dama ake fara shi, kamar shiga masallaci da dama, kamar amso wani abu da dama, beka wani abu da dama, duk wani abin da ya zama na kaskanci ne da hagum ake yin shi, wanke bayan gari, wanke bawali, da duk wasu abubuwa na tsarki da hagum. Babu na 48, babu haltun bashi kuburu mushrikil jahiliya. Shin in ji al-Imam al-Bukhari ana tono kaburbura na mushrikan jahiliya idan bukata ta kama? Wa yutakhazu makanuha masajid, a riki gurin a matsayin masallaci? Jahiliya ce, Bukhari ya kawo shi da siga ta wannan ta su'ali, ta tambaya, dan akwai wannan sabani akan mas'alak, sabani akan mas'alak, kuma bai nuna maka ba cewa Bukhari Allah mashi rahama da hazaka da hikima cikin kulla dukkan babukan shi. Wasu sun tahi akan kaza cikin malaman fiqhu, wasu sun tahi akan kaza cikin malaman fiqhu, shi a matsayin shi muhaddis in ya taho bai karkata ga kowa, kawai yana karkata ga dalili. To a kulla tarjuma ba zai nunin ba cewa babun jawazi na bashil kuburi, halaccin wurare kenan wanda suke ganin cewa haramun ne, daga kulla babu yace to mu kenan an rubu da mu, daga nan ma kawai kenan sai kulla abun asiga ta tambaya, ku zo ga nasin da zan kawo ku da tsakanin ku, can kowa ya dauki hujji shi a kalkashin hadisi. Li qaulin nabi, dan hadar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu al-yahuda, Allah tsine ma yahuda, ittakhazu qubur anbiya masajid, sun riki kaburburan annabawan su masallatai, wa ma yukrahu min as-salati, duka gargashin tarjuman ne ha, da abinda aka ki yin sallah fil qubur, cikin makabarta. Wara'a Umar ibn Umar, Umar ya gani Anas ibn Malik, Umar ya ga Anas dan Malik yusalli, inda kabarin yana sallah wajen kabari. Faqala, sai yake ce mishi al-qabra al-qabra, ka guji kabari, ka guji kabari. Wa lam ya'murhu bil i'ada, bai umarce shi ba da sakewa. Kenan wannan asar din yake nuna cewa ba matsala bane sallar ba batatta bace, ko abin da ya kamata kowane malamai suna da yaran su wanda ya kamata mutun ya bambance shi. A nan gurin idan aka ce bai umarce shi da sakewa ba, yana nuhin cewa wajen malamin fiqh sallar ba ta bace ba. Amma kuma a wajen malaman hadisi cewa an yi hani akan cewa ayi sallah a makabarta, ko kuma an yi fadin narko ga wanda ke sallah a makabarta, wannan daban. Amma malaman fiqh suna kallon sura aiki, idan ta tabbata zan mu ga cikin ahadari masala, sai ya ce wa man nafaka fi salati fala shay alaihi, wa man tasa wa man kaza fi salati fala shay alaihi. Fala shay alaihi nan me yake nihi a ciki? Babu lahi gare shi. Wasu abubuwan an hani ma a cikin hadisi, amma ya ce falashe alai, amma ka dauko yaran malaman hadisi ka aza mishi sai kai ta shirme a ciki, ba za ka fahimci shi yana nihin nan babu qabli babu ba'adi, shi yake nihi. ba yana nihin ba cewa babu lahi, magana cewa da lahi kuma wannan aikin malaman hadisi ne, hadisi ya tabbata akan hani, wannan azan mishi lahi. Amma shi dai abin da yake bahasi akan shi masail na fiqh, sallah tayi yana duba zuwa ga surata masalan, in aka to aka ce duk wanda ya salla ba tare da kyakkyawan niyya ba, ba tare da kyakkyawan niyya ba da ikhlasi, ai mun san cewa aikin nan ba karbabbe bane. Amma malamin fiqh ya ce maka sake ta ba ta yi ba, me ya sha mishi kai ba ruwan shi da ikhlasin ka, matukar dai aiki yayi, ibada tayi akan surata yadda aka shar'anta ta, babu ruwan shi zahirin ta yake kallo aikin kaga man sarqa fi salati fala shay'a alayhi, kaga babu komi a gare shi kenan, kaga nan ba komi ba a cikin shari'a, komi a cikin magana da yake, ba kabul ba ba'adi, kuma ba sai ya sake salla ba kenan. Shine nan gurin da yake bai umarce shi da sakewa ba, kuma dokan cewa wai ba lahi bane ko kuma ana yi akai tsaye mu fahimci wannan. Yake cewa mushrikil jahiliya duna gairaha min quburil anbiya wa atba'ihim, da ma wasun su kabarbar rana annabawa da mabiyansu, dan san cikin abun ya zo akan sabanin mushrikai, dan saboda su ba su da wata alhurma a wajen tone su. Wani matanin lazi ashara ilaihi wa salahu fi babil wafati, matanin da al-Imam al-Bukhari yayi nuni a gare shi, ya kawo shi da sanadin shi a cikin kitabul magazi ta hanyar Hilal ibn Urwa, wai hadisin da yake cewa la'anallahu al-yahuda takhuzu, a can cikin kitabul wafa, a cikin kitabul magazi Bukhari ya kawo shi da sanadin shi kyakkyawa, haka nan cikin janaiz ya kawo shi da sanadin shi har da karin cewa la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah ya la'anci yahudawa da nasara, dan ya kawo shi gurare da dama a cikin littafin shi. Da yake cewa ma yukrahu min salati fil quburi, wannan ya kasance cikin makabarta ko kuma tsakanin makabarta ko kuma tsakanin wasu kaburburra guda biyu, kamar yadda Muslim ya yi ruwaya cewa la tajlisu alal qubur wa la tusallu ilaiha aw alaiha, kada ku zamna akan makabarta kuma kada ku yi sallah zuwa gare su. Yace wa laysa huwa ala shart, amma bai cika shartin Bukhari ba, shi yasa Bukhari bai kawo shi ba. Bukhari Allah mashi rahama ka'idar shi da tsarin shi, idan hadisi koda sahihi ne gashi a Muslim ya cika sharuda na siha, amma bai kai matsayin da Bukhari zai kawo shi, bai cika sharadin Bukhari ba, gashi kyarara yayi nuni akan mas'alak, wannan hadisin yayi nuni kyarara akan mas'ala baban da ake magana, amma ba zai kawo shi ba, bai cika sharadin shi ba, sai dai kawo maka wani wanda shi kuma ta hanyar istinbadi ake dauko hukuncin abun, amma ya cika sharadin shi ba a zahiri ba. Hadisi na 427, حدثنا محمد بن المسنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي ان عائشه ان ام حبيبه cewa ام حبيبه وام سلمى da ام سلمى ذكرتا كنيسه راتها sun ga ambata wata kanisa wata coci da suka gani bil habsha a garin habsha fiha tasawir a cikin ta akwai hotuna fa zakarta zalika lin nabi sai suka ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka fa qala sai annabi yake cewa inna ulaika su wa annan da suka yi bulaguro ma'ana da suka yi hijira zuwa habsha da suka zo suke ga ma annabi ga abin da suka gani. Yace wannan mutane kana iza fihim rajul salih, idan mutun nagari ya kasance tare da su a cikin su, famata sai ya rasu bana ala kabari masjidan, sai su gina kabari a masallaci a kabarin shi, wa sawwaru fihi tilka suwarsu suranta irin wannan surorin da kuka gani. Yace fa ulaika shirarul khalqi inda llahi yawmal qiyama, wannan su ne mafi sharrin halitta a wajen Allah gobe kiyama saboda wannan ayyuka da suke aikatawa. Hadisin nan al-Imam al-Bukhari ya kawo shi Allah mashi rahama a gurare guda hudu cikin wannan littafi mai albarka, wannan shine guri na harko. Yace wa inna ma fa'ala zalika ulaika li tasanna bi ru'yati tilka suwar wa tazakkaru ahwaluhum as-salihah, wancan mutane da annabi yake ba da labari yahudu da nasara cewa suna aikata wannan aiki, idan mutun nagari ya mutu su aiki su gina masallaci a gurin su yi hoton mutunan dan su rika ganin shi, suna ko suna tunawa da shi, suna yin koyi da shi, su yi ijtihadi kamar yadda shi ma yi wannan bawa na gari. Sun makhalafan ba'da maqlufin, sannan wasu mamaya na banza suka zo bayan su, suka sauya muradin su, shedan ya ka musu waswasi ya nuna musu cewa magabatan ku bauta musu ne suka yi, kuma suka girma masu kausai suka bauta musu. To annabi sallallahu alaihi wasallam sai tsoratar da al'umma shi kada su yi irin wannan, dan kada kai su ga irin hakan kin, kamar yadda ta kai ga yahudu da nasara rukun masallaci a makabarta dan girmama mai kabarin, ko kuma da daukan hoton mai abun nan mai hoton wani malami dan saboda girmama shi malamin, saboda zari'a ce zuwa ga shirka, sai annabi ya tsine musu yace ka ai. dan ka ta kai mu zuwa ga yadda ta kai su ya gusa da uka da nasara duka abinda aka musu kenan wa fil hadisi dalilun ala tahrimut taswir ibnu hajar yake cewa a cikin hadisin akwai dalili akan haramcin yin hoto wa hamala ba'dhum alwa'id taswiri surantawa wadda babu ne yana da matsalar shi mai zaman kanshi zan mutar da shi wa hamala ba'dhum alwa'id ala man kana fi zalika zamanul qurb ahad bi ibadatul awsan wasu sun ce wannan hanin ya shahi wadanda suke kusa da wancan lokacin ne dan lokacin bautar gumaka ana kusa da ita amma yanzu hanin ya kawar yace ibnu daqiqil eid Allah mushi rahama yayi raddi akan wannan magana cewa wannan magana ta ke banci mutanen wancan lokacin ne baidawi Allah mushi rahama yake cewa yayin da yahudu da nasara suka kasance suna sujada ga kaburburan annabawan su dan girmama su su rike su a matsayin alqibla suna fuskanta su wajen sallah kuma suka rike su a matsayin gumaka sai Allah ya tsine musu ya hana ma musulmi su yi irin wannan yace amma wanda ya rike masallaci a kusa da wani mutum nagari dan saboda manufar tabarruki da shi ba dan girmama shi ba dan daukan shi a matsayin alqibla ba duk da haramun ne ba zai shiga cikin wannan wa'idi ba ba ana nihin cewa bai haramta ba amma wa'idin wannan da tsinuwa ba zai su hau kan shi ba wa fil hadisi jawazu hikayatu ma yashahidu almu'minu min alajaib a cikin hadisin mun lura cewa mummuni yana iya bada labarin wani abu da ya gano na mamaki a wani guri kuma wajibi ne a mishi bayanin hukunci malami ya bashi hukuncin cewa wannan abun haramun ne bai kamata kai kai irin shi ba kuma abinda ake nura a cikin ayyuka na shari'a shine ash-shar'u la bil aqal shari'a ba hankali ba idan hankali zaka sa wannan zaka ga cewa ai mutunta wannan bawan Allah ne ai kabari a cikin wannan kinshi to amma da yake annabi ya hana hayya tsine to shari'a za a bi ba tunanin mu ba cewa ai girmama shi ne a cikin shi akwai karhancin sallah cikin makabarta duk ɗaya ne kusa da makabarta ko sama makabarta ko makamancin wannan hadisi na gaba hadisi na 427 al-imam al-bukhari Allah mushi rahama yake cewa haddathana musaddadun haddathana abdul waris an abi tayya an anas qala yake cewa qadiman nabiy sallallahu alaihi wasallam al-madina annabi alayhi salatu wasalam ya fuskanto madina fa nazala ala al-madina ya zamna a saman can tsohon madina dabra da ita fi hayyun yuqalu lahum banu amr ibn auf cikin wasu kabila wanda ake ce musu banu amr ibn auf annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana daga hijirar shi makka zuwa madina wajen su ya sabka fa aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fihim sai annabi ya sabka a cikin su 14 layla dare 14 summa arsala ila bani najjar sannan annabi yayi aike zuwa ga kabila bani najjar faja'u muqallidi suyuf suka zo suna rataye da takubban su ji suke annabi yayi kiran su ne saboda wani jihadi da za'a ka anni anzuru ila annabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi kamar labarin da nake bada kamar gani ina kallon annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa taguwar shi wannan nuni ne akan cewa yana hardace da abin da ya faru a gaban shi akai wa abubakar ridfu abubakar yana kuturin shi ya hayo ya goyo abubakar yace wa mala'a banin najjar hawlahu jama'a kuma na banin najjar suna kewaye da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta alqara halahu sai da annabi ya gefa sirdin shi bi fina'i abu ayyub a falfaji ya gidan Abu Ayyub al-Ansari wa kana yuhibbu an yusalli haythu adrakathu salah annabi yana so yayi sallah duk inda sallah ta riske shi wa yusalli fi marabidil ganam yana sallah a makwantar tumakai garke na tumakai wa innahu amara bi bina'il masjid annabi yayi umarni da a gina mishi masallaci fa arsala ila mala'i banin najjar sai aka annabi ya aika zuwa ga jama'a manya-manya na cikin banin najjar fa qala sai yake cewa ya banin najjar ya ku banin najjar almala su ne wanda a cikin jama'a su ake ji da su su ne majiya dadin su ne manya wanda su ake tunkara shi sa Allah madaukin sarki yake ta amhani fa qala almala'u qala almala'u dan su ne suke i'tiradi da risala fa qala sai yake cewa ya banin najjar ya ku banin najjar abinda yasa annabi ya kirayo su ba zuwa yaki bane ba komai bane ga abinda zai gaya musu yace saminuni bi hadi kuma haza kuyi min kudin wannan gonar taku wannan garkar taku garka annabi alayhi salatu wasalam ya nuna musu kalu suka ce la wallahi a muna rantsuwa da Allah la nadlubu samanahu illa ilallah ban mu neman ladan shi sai wajen Allah annabi yana nihin gurin da zai masallacin shi nasu ne nan ya ga ya dace gina masallacin shi wanda har yau nan yake suka ce ban mu bukata kudin shi ya ma'aikin Allah kai zan mu sayar da ma guri za a yi masallaci faqala anas sai anas yake cewa fa kana fihim ma aqulu lakum a cikin gurin akwai abin da nake ta gaya muku quburul mushrikin a wannan garkar ta su akwai kaburbura na mushrikai wa fihi kharbun akwai gura dakuna rusassu wanda sun rushe a gurin wafihi nakhalun kuma a cikin garkan nan akwai dabinai yace fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi kuburil mushrikina fa nubishat annabi yayi umarni da kaburburra na mushrikai aka tone su yace summa bil kharbi fasawiyat sannan ridid daga gungur ginan nan nan annabi yasa da aka rushe su aka daidaita su suka yi libur kenan wabin nakhali fa qudiya yayi umarni da dabinai su ma aka yayyanke su aka sare su dan wata maslaha ta zo duk da bannan dukiya ce ga wata maslaha wadda ta yi su shine gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fasaffun nakhal qibala almasjid suka jera dabinan nan itacen dabinan nan a wajen masallaci waja'alu idaratay ilijara sai suka sanya duwal watsi su suka karfafa wannan kin ginin na masallacin waja'alu yanquluna sakhar suka fara suna daukan halamin duwatsu da suke gurin suna dauke su wahum yartajizuna suna waka da ake cema ar-rajis waka me wanda suke mafi sauki a cikin babe na waka wanda suke ce malamai suke cewa dokin ragwagi kowa shi yake dauka malaman hadisi malaman fiqhu tunda ba takhassusin shi bane babar rajis suke dauka su yi amfani da shi wan nabi ma ahum wahum yaqul annabi tare da su ana wannan aikin yana cewa allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansar wal muhajir Allah babu wani alkhairi sai alkhairul lahira kai gafara ga mutanen ansar da mutanen madina wannan abin da ya faru kenan ga gina masallacin annabi alaihi salatu wassalam banu amr ibn auf Allah musu rahama kabila su suke da faralar kasancewa suka bada gurin nan kyauta a gina masallacin annabi alaihi salatu wassalam kuma a cikin nan meye mahallu shahir kinmu yayi umarni da kaburburra na mushrikai aka tone su dama ku abinda bukhari ya kulla babi kenan akan shi anan gurin a cikin hadisin akwai halaccin tasarrufi cikin makabarta wadda aka ba aka mallake ta da kyauta ko kuma da saidawa idan wani mutum ya baka guri kuma gurin akwai makabarta ko sai da maka ne kuma akwai makabarta kana da ikon kai tasarrufi akan wannan makabarta ko ka tone ta ko ka sa ai wani abu da ita wa jawazu nabshul quburid darisa da kuma halaccin tone kaburburra rididdagagu izalam takum muhtarma idan ba mai alhurma bace mai alhurma ita ce ta musulmi amma wannan ta mushrikai ce kayan banza sai a tone akai a zubda yace wa jawazu salati fi maqabiril mushrikina ba'da nabshiha kuma ya halitta yin sallah a makabartun mushrikai bayan an tone su wa ikhraju ma fiha an hudda abin da ke ciki a sababa an yi ba amma an hudda an tone sai ai wa jawazu bina'il masajid fi amakinha da kuma halaccin gina masallatai a gurin su kila wasu suka ce wa fihi jawazu qadawul ashjaril musmira lil haja akhadha min qawlihi wa amara bin nakhli fa qudiya cewa ya halitta cire itatuwa ai gona gashi da kaka hatsi yayi gonin kyau a ce aje a kama ta cire shi a ai banna ce ga dukiya to haka nan da dinai sune hatsin su a wancan lokacin to annabi gashi yayi umarni aka kariya wannan itacen malamai suka ce da kai halaccin yin hakan kin idan maslaha ta kama dan gurin sallah ne annabi basu da a gurin tamakai suke sallah kenan kaga maslaha ta kama dole su yi abun nan amma ibn hajar yace akwai nazari cikin maganan nan dan tana yiwa ya kasance itatuwan ba su da diya idan basu da diya ba za a kira shi ba da cewa almubazzaranci ne in babu diya ba amma cikin bai ma cikin baba almubazzaranci balle har a rika kawo tawili akan cewa ya halitta ko bai halitta ba babe na gaba babe na 49 babu salati fi marabidil ganam baban dake bayanin sallah a cikin makwantattu makkai anan ibnu battal Allah mushi rahama yake cewa muke bar muka hadisi na 429 haddathana suleiman ibn harb yake cewa haddathana shu'ba an abi tayyah an anas kale yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi marabidil ganam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a cikin makwantattu makkai summa sami'tuhu ba'da yaqulu sannan sai naji shi bayan haka kuma yana cewa kana yusalli fi marabidil ganam ya kasance yana sallah cikin makwantattu makkai qabla an yubna almasjid kahin a gina masallaci ishara ce ga hadisin da ya wuce ibnu battal yake cewa wannan hadisin hujja ne akan maganar imamu shafi'i akan imamu shafi'i cewa bawalin tumakai da kashin su najasa ne wannan hujja ce akan al-imamu shafi'i yace dan saboda makwantattu makai bata kubutuwa daga bawalin su da bayan garin su gashi kuma nan annabi alaihi salatu wassalam yayi sallah a ciki yace ibnu hajar yace dan saboda dan shafi'i ne sai mu musharadi akan cewa asali shine tsarki matukar ba ayi mana nuni akan cewa ga najasa ba idan kuma asali ya ci karo da galibi za a gabatar da asali ba ihtimali ba cewa tana yiwa cewa gurin tumakai bai rabuwa da bayan gari bai rabuwa da bawalin su wannan tana yiwa ne ka kawo mu kuma muna riko da asalin cewa asali ko wani guri tsarki yake sai in mun ga najasa zan mi hukunci da ita kenan wannan ba zai zama hujja ba akan mai gidan su shine al-Imam Shafi'i Ibn Hajar yake ne nan gurin yake da yake cewa summa sami'tuhu yaqulu da yake cewa sannan sai naji shi yana cewa a nan gurin wa zai mana magana cewa wane ne yake cewa sannan sai naji shi yana cewa Anas ne ya juwa yana cewa a cikin wannan hadisin da muke ciki kun ji an kawo magana cewa annabi ya ce balle ya ce ya ji shi yana cewa labarin na Anas ne yake cewa annabi ya kasance yana kaza yana kaza yana kaza kenan a ciki kwata-kwata babu cewa annabi ya ce kenan nan gurin shu'uba Allah mishi rahama shine yake cewa sannan naji shi yana nihin malamin shi da yazo bayan shi shine wa ya rawu shu'uba daga wayar rawaito cikin sanadin Abu Tayyah kenan yana cewa sannan naji Abu Tayyah yana cewa naji Anas kuma yana cewa kaza kenan wannan mai cewa summa sami'tuhu yaqulu shine Shu'bah ibn al-Hajjaj Allah mishi rahama babu na 50 cikin kitabu salat shine babu salat fi mawadi' al-ibl baban salla a cikin makwantar raqumma hadisi na 430 haddathana Sadaqah ibn al-Fadl qala akhbarana Sulaiman ibn Hayyan kun gani a cikin taqrib wa taysir mun ga cewa akwai Hayyan akwai Habban cikin asma wanda al-Muftariq wal Mukhtalif qala yake cewa haddathana Ubaydullah an-Nafi qala yake cewa ra'aytu ibn Umar naga dan Umar yusalli ila ba'irihi yana salla zuwa wajen raqumin shi wa qala yake cewa ra'aytu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa kenan nan gurin yana nuni akan cewa koyi ne yake da annabi alaihi salatu wasalam al-ma'adin nan Bukhari da yake cewa ba sallallahu alaihi mawadi'il ibd guli munura da kyau magabatan mu Allah musu rahama kamar su al-Imam al-Bukhari ya ba su hazaka wajen aza babi da tarjuma da kuma abin da ya dace da kawo hadisin da ke cikin babi nan gurin malamai ya gabata ya al'ada su ta gudana malaman fiqhuca suke babu salati fi mawadi fi ma'adinil ibl ma'adin jam'i na ma'adan amma nan gurin Bukhari abin da yasa yace mawadi dan saboda nan mawadi ne gurin da aka aje ma'adin shine kawai makwantar kamar marabid garke na tumakkai amma ma'adin kuma garke na raqumma nan Bukhari bai yi nuni ba da cewa garke na raqumma yayi nuni da mawadi dan saboda maudi ya tattaro duka a garken shi ne aka aje shi a wani guri ne kana bulaguro ka tsaida shi kawai dai zaka kira shi mawadi'ul ibr baka kira shi da ma'adinul ibr dan ba garken shi bane duk da an kwantar da shi to shine yasa Bukhari hadisin da zai kawo dan yana nuni akan ce ba magana garke ba akai yusalli ila ba'irihi yana salla zuwa ga wajen raqumin shi kenan kaga bai nuni cewa a garken raqumin ne yana nuni ne akan cewa wajen raqumin ne kenan tunda wannan hadisin zai kawo ba hadisi bane dake nunin cewa a garken raqumin ne yayi sai kawo sunan sigar baban da tarjuma cewa mawadi ba ma'adin ba shi yasa malamai suka ce yana daga cikin hazaka ta al-Imam al-Bukhari Allah mishi rahama wane mas'ala ce wadda yana cikin mukhtalaful hadis yana cikin mukhtalaful hadis wanda zan mu tarda shi gaban bayanin shi insha Allah ko nan ko cikin sunan Abi Dawud yace lakin jama'a ba'dul a'imma baina umum qalluhi sai dai malamai wasu daga cikin magabata sun hada tsakanin hadar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ju'ilat lil ardu masjidan wa tuhura an sanya muni kasa ta kasance guri ne mai tsarki kuma guri ne masallaci da hadisin da ke nan gurin hadisin da ke hani hadisi ne da ke nunin hanin karhanci ba ga maganar mana hani ne na karhanci ba hani ne na haramci ba hadisin umumi kuma cewa ju'ilat lil ard al-ard nan ga alif wal lam istigraqiya ce kasa ko ina ma matukar tana da tsarki dan ai bawalin raqumi da kashin shi ba najasa bane da najasa ne ba umarcin marar lahiya ya sha dan annabi ya ce Allah bai sanya ba waraka cikin abin da ya haramta muku takmila Ibn Hajar yake cewa ya zo a cikin hadisin musnad na al-Imam Ahmad daga hadisin Abdullah dan Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla zuwa ga makwanta garke na tamakai amma bai salla a garke na raqumma da shanu sanadin shi mai rauni ne da ya tabbata sai ya nuni akan cewa hukuncin shanu hukuncin raqumma, amma sai dai hadisi ne mai rauni kamar da Ibn al-Munzir Allah mushi rahama yayi nuni gare shi. Babu na 51, babu man salla wa qudamuhu tannur, babun wanda ke sayi sallah a gaban shi ga tanda au narun ko wuta au shay'un ko wani abu mai uba daga abin da ake bauta ma, fa arada bihi Allah, shi kuma yayi dan Allah kenan. Gaban ka ga gumiti nan, kai kana sallar ka amma kuma ga gumiti nan, ko coci ce ka shiga kuma sallah ta kama ka, ai ka tashi kai sallar ka ga gaban gumikin sa, kai dai Allah kannawa ba gumikin sa ba. Shine Bukhari yake so ka dalili akan wannan. Yayi misali da wuta dan ita ma a kuma su bautarta da tanda, tanda kuma wuta ce a ciki. Wa qala az-Zuhri, Muhammad ibn Shihab az-Zuhri yake cewa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, daga Anas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uridat alayyan nar, an bujiro mini da wuta wa ana usalli ni ina sallah. Wannan hadisin al-Imam al-Bukhari yana nuni akan cewa ya halitta sallah wuta ga ta a gaban ka dan Annabi alayhi salatu wasalam. Duk da malamai sun yi munaza'a, zan mu gani sun yi jayayya akan wannan magana. Hadisi na 431, haddathana Abdullah ibn Maslama an Malik an Zaid ibn Aslam an Abu ibn Yasa ana Abdullah ibn Abbas qala yake cewa in khasafat ash-shams rana ta kishifi fa salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah, summa qala, sannan sai yake cewa uritun nar, an nuna min wuta a cikin sallan nan tawa. Fa lam ara manzara, ban taba ganin wani maduba ba abin kallo, kal yawm, kamar yau, kaddu da dai afza, wanda yi tsoratarwa, wanda yi zaburasuwa. Annabi alayhi salatu wasalam a cikin sallan nan ta khusufi, zan mu tarrahi can, dogon hadisi ne wanda har da yake cewa an nuna min da an itatuwa na aljanna da na ciro da an ta cin shi har zuwa kiyama, kuma an nuna min wuta, to kawai Bukhari ya yanko shi ne gurin da yake bukata. Zan mutar da shi can gaba. Anan Bukhari ga hadisin da ya kawo, amma Ismaili Allah mishi rahama yayi munaza'a akan wannan hadisi da al-Imam al-Bukhari ya kawo. Anan wan dan gurin da ya kamata, al-Imam al-Ismaili Allah mishi rahama yana da yawan munajjayya akan al-Imam al-Bukhari. Ismaili mu sani cewa babban hafiz ne na hutar hankali a ilimin hadisi, kuma yana asar din da al-Imam al-Bukhari ya zo. Bukhari ya bar duniya da shekara 21 aka aihi al-Hafiz Abubakar al-Ismaili, dan Bukhari ya rasu a shekara ta 256, Ismaili kuma an aihe shi a shekara ta 277, Allah mishi rahama. Kenan shi ya Bukhari ya bar duniya da 21, al-Hafiz Abubakar al-Ismaili ya zo duniya da shekara 21, kaga asar ɗaya suke, zamani ɗaya suke. Kuma Ismaili malami ne na al-Imam al-Hakim an-Naisaburi, al-Imam al-Hakim mai al-Mustadrak ala Sahihain. To al-Imam al-Ismaili babban malami ne, mun san ai Daraquduni, mun san girman shi akan ilimin ilal, mun taba dokan darasin littafin shi ma misali akan yadda yake tanawulin ilal a cikin ilimin ilal al-hadis. Al-Imam Daraquduni yadda yake juyawa da kewayawa a cikin su, yadda ka san yara suna wasa da abun wasa a cikin ilimin hadis. Daraquduni ba karamin mutum bane, amma duk da wannan Daraquduni yake cewa ba so ɗaya ba so biyu ba nake fama in tafi gurin Hafiz Abubakar al-Ismaili in dauki ilimi, Allah bai kadarta ba hayyar rasu, dan Ismaili ba karamin malami bane. Shi yasa Yusuf ibn Abi Hamza yake cewa, wani babban hafizi a Basra yake cewa wajibin Ismaili shine yayi littafi nashi na karan kanshi a Sunan ko a Sahih, amma sai Allah ya kadarta bai wallafa ba, sai dai ya tsaya akan Mustakhraj ala Sahih al-Bukhari, littafi gare shi al-Mustakhraj ala Sahih, Mustakhraj akan Sahih al-Bukhari, wanda kuma yin Mustakhraj sai sha kundum a ilimin hadisi yake yin shi. Al-Imam al-Ismaili shi al-Mustakhraj mujallal 4 ne, al-Mustakhraj ala Sahih al-Bukhari. Me ake ne da Mustakhraj? Bukhari ya buddo wannan hadisin ta wannan hanyar, shi kuma Ismaili ya zo akan wannan hadisin ya buddo shi ta hanya biyar, wadda ba Bukhari ya kawo kuma duka sahihiya. Kenan Bukhari ya takaita akan buddo wannan hadisin ta hanya daya dan saboda takaicewa, amma mu kuma muna da hanyar shi ta malaman mu zuwa ga Annabi, ba ta hanyar Bukhari ba fa, ba ta hanyar sai su tafi ta wani lokaci he a ga Annabi za su game, wani lokaci su game a sahabi, wani lokaci su game a malamin malamin Bukhari. To wannan al-Imam al-Ismaili shi yayi wannan, suka ce yana da ikon yayi huddo mazhabin shi na ijtihadi mutlaq a cikin ilimin hadisi, amma bai yi ba sai takaita kansa akan yi ma Bukhari gyara, Allah mashi rahama. Al-Imam Hakim yake cewa ban taba ganin kamar Ismaili ba a cikin ilimin hadisi. Shi yasa mustakharijin nashi a wani lokaci yamma Bukhari gyara ya zamana shike da gaskiya, wani lokaci ya kasance Bukhari ke da gaskiya duk da ma na Bukhari ya samu gaskiya shi yayi yawa, wani lokaci kuma ai mutuwar kasko dukan su kowa ya samu gaskiya. To al-Imam al-Isma'ili babban malami ne cikin ilimin hadisi wanda zai rika tsayuwa gaba gadi yana ma al-Imam al-Bukhari gyara a littafin shi, kan san ba karamin malami bane. Allah mushi rahama yake cewa akan wannan tarjuma da Bukhari yayi ina da ja, laysa ma arallahu nabiyahu minan nar bi manzilati nar ma'budihi liqaumin yatawajjahu al-musalli ilayha. Al-Imam al-Isma'ili yake cewa hujja akan wannan hadisin akan wannan tarjuma da ya buga ba ta yi ba, dan saboda wutar da Allah ya nuna ma annabin shi ba wuta bace ta gidan duniya wadda ake bauta ma, wuta ce ta jahannama. Annabi yace an nuna mishi a cikin sallah, ba za a yi kiyasin ta ba da wutar da za a ce ga wani nan a gaban yasa ta gaba ana sallah a gaban shi, ba wai na magana cewa haramun bane ba, ba an yi ba, amma yana nihin kafa hujja da wannan hadisin bai yarda ba da shi, dan saboda wannan wutar ta lahira ce ba ta duniya ba wadda ake bauta ma a cikin tarjuma. Amma Ibn Tin shi ma yake cewa babu hujja akan tarjuman nan da Bukhari ya aikata akan abin da yayi zabi akan shi, wa inna ma arada alaihi zalika al-ma'ana allazi aradahu min tanbihi al-ibad. Allah yayi nihin ne wadakar da bayu ba yana nihin ba cewa kuma Allah da wani makasudi da banyan nuna ma annabin shi wuta ba dan saboda halaccin cewa ya halitta ayi irin wannan kin ba. Wato iki bi anna al-ikhtiyaru adamu fi zalika sawa'un min. Sai kuma malamai suka bi bayan suka yi raddi akan Isma'ili da Ibn Tin, suka ce abin da yayi nuni zabi da rishin shi a cikin wannan gurin duka ɗaya ne, li annahu sallallahu alaihi qarru ala batil, dan annabi ba a tabbatar da shi akan kuskure, duk abin da annabi ya aikata yana nuni akan cewa halak ne, inda ba halak bane annabi alaihi salatu wasalam da shi zai yi nuni akan shi. Amma yace bambancewa da al-Hafiz al-Isma'ili yayi tsakanin nihin annabi da kuma akasin nihin wannan abin da Isma'ili yake nihi, annabi harko da zai tara sallar shi shin ya san cewa za a zai ga wuta a gaban shi har ya tara sallar shi, kenan babu nihin shi, babu kasar a ciki, ba za a ka hujja da shi ba da wanda ga wuta kyarar yana kallanta ya tara sallah gabanta, ko kuma ga gumkin gaban shi yana kallo ya tara sallah, ba zai yarda ba da wannan. To sai yace zabi, Ibn Hajar yace zabi da rishin shi anan duk ɗaya ne, dan Allah ne nuna ma annabin alaihi salatu wassalam samun wuta a gaban annabi alaihi salatu wassalam yana sallah kuma a tsakanin alqibla shi cikin jumla kawai yayi nuni akan halaccin wannan. Ibn Hajar yace mafi kyan abinda za a faɗa a wajena wannan shine lam yafsil musannaf fi tarjuma bi karahatin wala ghayriha, abinda yasa ba zaku yi ma Bukhari raddi ba, ku sani cewa Bukhari ba a tarjuma bai ce ba halacci ko rishin halacci, tunda bai yi magana cewa halacci ko rishin halacci ba, meye kuma na raddi akai, kenan babu magana raddi akai, tana yiwa ya kasance yana ganin bambanci tsakanin da kasidi ko ba tare da kasidi ba, shi yasa dan Bukhari kai ya sa kanshi cikin ku yi mishi irin gudun wannan raddin naku, yasa yake nunin cewa halacci ko kuma haramci, kenan ya kubuta daga rududukin wannan da kuke yi. Yace a cikin hadisin Anas wanda yake mu'allaka ne, wanda yake mu'allaka ne a wannan gurin cikin kitabut tauhid, zai kawo shi ke cewa laqad ulat alayya aljannatu wan nar, wa kamar yadda muka yi bayani zai zo can gaba. Wannan shine rududuna al-Imam al-Isma'ili, kamar yadda muke ganin wasu magabata wanda suna da muhimmanci gaskiya a cikin tahiyar karatu ya kamata a san da su, kamar su musamman manya-manyan malaman da suka shahara wanda su ne babban masadir kina wajen sharhin wannan littafin, shine al-Imam Ibn Hajar, al-Imam al-Aini Badruddin al-Aini, al-Imam Ibn al-Mulaqin, al-Imam al-Kastallani, wannan wani lokaci zan samu mu yi tarjuma su, mu yi tarihin su, mu san ko su waye su, muna cin alherin su mai yawa, duk abin da ake yi da bazar su ce muke rawa, mu ƴan hwadi ne kawai, ba babu wani ijtihadi tare da mu, kawai abin da suka faɗa ne suka yi bincike, Allah musu rahama muke cin albarkar su, kenan yana da kyau ya zamana muna da tarihin su, mu san ko su waye su, idan mutun ya san su shine zai kasance kamar yadda wani malamin can yake daukan Umdatul Qari yana cewa wa alka sitra baini wa bainahu wa inni la fil hujrati, yake daga Umdatul Qari yana cewa abinda ga canan gurin kalman nan, ina nufin Malam Abdul Jabbar, kalman nan gashi Badruddin al-Aini kasa sharhin ta yayi, kasa hadin ta yayi, dan saboda halatta bai san ba wai Badruddin al-Aini, da wanda ya san shi ne ba zai tunkare shi ba da cewa kasa magana ta yayi, wanda asali ma irin wanda masu wahalhalin da aka san cewa akwai matsala su yake dauka, ba kalma baka taho masalan zaka yi sharhi kace kalma mai sauki abinda ba wanda ya dauke shi da matsala kace ka sharhin shi wannan dakikanci ne a wajen su bai kai abin sharhi ba wanda Allah mushi rahama shine yayi sharhin sharhin sahih al-bukhari mujallad 30 yazo Allah mushi rahama idan zana samun shi a 25 yazo yayi sharhin nukhab al-afkar ma'anil asar na al-imam al-tahawi mujallad wajen 40 kuma yazo a cikin mazhabin su na hanafiya yayi sharhin al-binaya sharhil hidaya mujallad wajen 50 kuma duk da wannan alƙali ne alƙalin alƙale ne a lokacin zaka ce mushi wannan kalmar ta gagare shi fassara yana da kyau mu san su wannan magabata babu karahiyatil salati fil maqabir baban dake bayanin karhancin sallah a cikin makabartu kenan kun ga can baya mana nuni akan wannan kin kuma yanzu nan gashi zai mana bayani akan hukunci wane yayi sallah a makabarta bai sake ba ba umarce shi da sakewa ba nan kuma magana karhanci a sallah a cikin abun ganya a cikin gurin hadisin da ya kawo na 420 da 32 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله يكي تو اخبرني نافي ان ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دغا النبي صلى الله عليه وسلم كي تي ازالو في بيوتكم من صلاتكم كسانيا وني كسو ا cikin dakunanku na sallako min nan gulun at-tabidiyya ce wani nau wani dan kadan na cikin sallo kana nafil filinka a cikin masallaci to wani dakin kama ka sa wani kaso na salla nafila da zakka rike wala tattafzu ha kuburan ka kurike su a makabarta me yake nuni kenan makabarta ita ce ba a sallah a ciki ka kamar da dakin ka haka nan abin da yake nihi nan sallolin nafila an ji al imam al qurtubi kamar da muka yi bayani min at tabi'idiyya ce sallolin nafila yake nihi da dalilin abin da muslim ya huddo dan nan wani ai sai ce sallar farilla ce da muka ce sallar nafila yake nihi me hujja me dalilin wani dan kasala da yake san ta farilla ma ya rika yi a gida sai ce ta farilla ce yake nihi amma baka da dalili amma kai da kace ta nafila ce ga dalilin da al-Imam Muslim ya hudo yake cewa idza qada ahadukum as-salati fi masjidihi idan ɗayan ku ya gama sallar shi ta farilla a masallacin shi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi to ya sanya ma ɗakin shi wani kaso na sallar shi kenan ta nafila tunda an ce in ya gama sallar shi a masallacin su qultu sai yake cewa wa laysa fihi ma yan fil ihtimal ibnu hajar yake cewa bai kore wai yiwa wannan hadisin ma da aka kawo bai kore wai yiwar cewa farilla ake nihi ita ma ta ranka rika taba a gida yace bai korewa idi al-imam qadi iyad yake cewa daga wasu suke cewa ij'alu ba'da fara'idikum fi buyutikum liyaktada bikum man la yakhruj ila al-masajid min niswatin wa ghayrihin kuga wani tawjihi na al-imam al-qurtubi mai littafin al-mufhim mujallad 7 ne sharhi na sahih muslim takaitaccen sharhi mai dadi Allah jikan qurtubi malamin ba qurtubi mai tafsiri ba Allah mushi rahama yake cewa muna daukan shi akan cewa sallar farilla ce annabi yake nihi cewa ku rika yin ta kadan kadan a cikin gida dan matan ku da yaran ku da basu zuwa masallaci su ga yadda ake yi su ga yadda ake yin sallar farilla haka zan mu mashi tawjihi yace mun dauke shi a sallar farilla duk da ma yana nihin ihtimali na harko cewa nafila ce shi yahi ƙarhi inji ibnu hajar yace muhiddin sheikh muhiddin Allah mushi rahama al-imam an-nawawi kenan yace bai halitta ba mu dauki wannan hadisin akan cewa sallar farilla yake amma al-imam al-isma'ili Allah mushi rahama shi ma yayi ja ga wannan tarjuma yake cewa al-hadisu dalun ala karatu salati fil qabr la fil maqabir hadisin nan yana nuni ne akan karhancin sallah a cikin makabarta ba a cikin abin nan kabari ba a cikin makabarta ba sallah cikin kabari daban sallah cikin makabarta daban bukhari ya kawo hadiya ya kawo babi akan sallah karhancin sallah cikin makabarta kuma ya kawo hadisin dake nunin sallah cikin kabari kenan isma'il yace nan ma babu mudabaka tsakanin baban da tarjuma sai ibnu hajar yake ce mishi amma isma'il ka kamanta cewa ruwaya ta zo a cikin muslim da lafazin makabir kin la taj'alu biyutakum maqabir kada ku sanya kuma hadisin shi karan kan shi ne wani lafazin shi a muslim ya zo da cewa kada ku sa dakunan ku su zama na makabarta kenan nan ihtimali da raddi na isma'ili da bai amshi karbuwa ba ibn tin yake cewa bukhari ya kar ya fassara hadisin nan akan karhanci duk da wasu jama'a sun fassara shi akan nuni ne zuwa ga cewa mutun yayi sallar shi ta cikin a cikin gidan shi abu ne wanda ake so da yake cewa la takunu kal mautal lazina la yusalluna fi buyutin wa hiya al qubur kada ku zama kaman matattu da basu sallah a dakin su shine makabarta amma halaccin sallah cikin makabarta ko hanin shi wannan hadisin kwata kwata cikin shi ba a daukan wannan Ibn Hazar yake cewa idan yana nihin cewa ba a daukan wannan ta huskan mantukin hadisi nudukin hadisi bai nuni ba cewa makaruhi ne ko an ba da izini wannan mun sallama mantukin hadisi bai nuni ba amma yace kuma wannan bai korewa akan cewa mafhumin hadisi ayi istinbadin hakan kin a kalkashin shi Khatabi yake cewa Allah mushi rahama Allah ji kanshi amma wanda ya fassara shi akan hani akan dafanul mauta fil buyut akan hani ne abun ne mamaci a cikin gida abun ne mamaci a cikin gida ce wannan baya da hujja ko dai a karkashin hadisin nan dan wasu suna hujja akan shi cewa bai halitta abun ne mamaci a cikin gida ya gudana uwaye da kakanni in dan mujinjiri ne akai ana binne shi a cikin gida to idan ya kasance wannan hadisin sun dauke shi wanda suka dauki hani akan shi suna hani akan wannan sai a ce an hana amma malamai suka ce kama al-Imam al-Khattabi yace babu huska hani ko daya anan an ka annabi alayhi salatu wassalam an binne shi a cikin gidan shi shi ko shine mahiyacin mafiyacin abun binnewa sai yake cewa abun da yayi nuni akan lafazin shi zahiri ne akan hadisin cewa al-Imam Ibn Majah yake cewa wannan hadisin Ibn Majah huddo shi ta hanyar Ibn Abbas daga Abi Bakar marfu yake cewa ma qubida nabiy illa dufina haisu qubat nabiyun babu wani annabi da aka Allah ya karbi rayuwar shi sai an binne shi a inda Allah ya karbi rayuwar tashi kaga wannan kuma ya kumsha hatta da cikin gidan shi mafi misali shine annabi mu alayhi salatu wassalam a cikin sanadin shi akwai Husain ibn Abdullah al-Hashimi duk da ifi ne amma yana da wata hanya daban da ta zo a cikin Baihaqi ya ka ta cikin dalail wanda yake hadisi ne mursal Tirmizi ya huddo cikin Shama'il da Nasa'i cikin Al-Kubra ta hanyar Salim ibn Ubaydullah al-Ashja'i as-Sahabi daga Abu Bakar as-Siddiq yake cewa fa aina yudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina aka binne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin za a binne Annabi yace a gurin da Allah madaukin sarki ya karbe shi Falami Qubad yace ba za a amsharan shi ba sai a gurin da ya kasance mafifici sarki ne hadisi ne sahihi mauqufi hadisin wannan kuma shi ya nuna cewa halaccin binnewa a cikin gidan zahiri gashi yayi nuni idan muka dauke shi binnewa a cikin kuma muka ce ai annabi shi khususiya ne tashi a binne shi a cikin gidan shi wannan kuma sai zaman har yanzu dai balhu muttajih tana yiwa mu dauki wannan abun akan haka dan saboda ci gaba da binnewa a cikin gidaje ruba ma yusayyiruha muqabir so diyawa muka bada wannan damar za a mai da gidajen su zamana makabarta kuma ana sallah a cikin gidajen sai zaman ana irtikabun makaruhi lafazin hadisin Abu Huraira a wajen Muslim yahi fitawa kirara a cikin ma'anar da Bukhari yake so la taj'alu biyutakum maqabir kar ku sanya dakunan ku su zamana makabarta dan saboda wannan zahirin hani ne kirara Annabi alayhi salatu wassalam a cikin dakuna amma sai dai bai cika sharadin Bukhari da yake kawo shi ya kawo hadisin da yake nuni istinbadi ne za a yi ba a zahiri za a dauki hujja ba nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure kuma Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi